الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شدا قوات شعبان هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة دبو نايا دريه دود أربعين دا bakwai daidai da 25 ga watan 1 miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Nuniya ta Al-Imam Al-Qahtani wanda muke bin sharhin nan na Al-Qutubud Dawani na Dr. Suhaimi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 35 a cikin wannan littafi mai albarka kafin mu fara karatu akwai ɗaya daga cikin dalibar wannan zaure wanda tana biye da mu sosai cikin karatutuka dukkan abinda wato littafan da muke karantawa a majalis mabambanta wato duk da ita ake yi budewa take ta kunna abinda muka karanta anan tana bibiya komai da komai to yanzu haka Allah ta'ala ya jarrabe ta da rashin lafiya tana kwanciya asibitin Aminu Kano tana buƙatar addu'o'i Allah madaukakin sarki ya bata lafiya ya kuma tashi kafadinta dan himmar ta gaskiya ko wasu mazan sai haka dan za ka ga duk karatun nan in za su taru zuwa take duk sai ta sauke su ta kuma aje littafi a gabanta ta tabi wani lokaci ta kan kirawo ma ta tambaya guri kaza bata fahimta ba a sake mata bayani da aka dalibar ilimi ce kware da gaske muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tashi kafadunta Allah ta'ala ya bata lafiya darasin da ya gabata mun karanta baiti na 60 da baiti na 64 wa abana fihi halalahu wa haramahu wa naha anil athami wal isyani da kuma man kala inna allaha khaliqu qawlihi faqad istahalla ibadatu al-awthan ma'ana Allah madaukakin sarki ya bayyana menene halal da kuma menene haram a cikin wannan littafi sannan wanaha Allah madaukakin sarki yayi hani a cikin wannan littafi na al-Qur'ani anil atham atham jam'i ne na ithm wato laifi da aka ya hana yin laifuffuka wal isyan da kuma wato sabo wannan baiti shi ma mun dan yi bayani bisa ga sharhin da Dr. Suhaimi ya ainihin wato yi a cikin wannan baiti man qala inna allaha khaliqu qawlihi duk wanda yake da aqidar cewa Allah madaukakin sarki zancen Allah makhluqi ne faqad istahalla ibadatu al-awthani to haqiqa ya halatta bautar gumaka to wannan shine gabar da muka dan tsawaita wajen bayani game da masu aqidar khalqul qur'an ma'ana masu cewa alqur'ani makhluqi ne wanda farkon masu wannan aqidar sune jahamiyya da mu'tazila wa awwalu man tabanna dhalika farkon wanda ya gini akan wannan aqida shine wasil bin adha kamar yadda muka karanta sannan a wato dalibin sa ya kwankwadi wannan aqida daga gare shi shine amru bin ubayd sannan ibnu abi du'ad da Bishr al-Murisi da kuma duk waɗanda suka ainihin wato bi tafarki irin nasu cikin masu kira zuwa ga bata to waɗannan su ne masu aqidar innal qur'ana makhluqun cewa alqur'anin nan halittarsa akai kaman yanda kai a matsayinka na bil adama aka halicce ka
ma'ana suna da aqida cewa zancan Allah ta'ala halittar sa yayi kaman yanda ya halicci sauran abubuwa gaba daya ta'ala Allahu an zalika uluwan kabiran mu aqidan mu shine alquran alquranu kalamullah alqurani zancan Allah ne to kuma sifa ce cikin sifofin Allah da haka ba makhluqiya bace kaman yanda Allah ta'ala ba makhluqi bane sifar sa ba makhluqiya bace da haka zance kuma sifa ce ta Allah ta'ala allazi takallama bihi wanda yayi magana da shi hakikatan to suna da shubuhohin da suke kawowa wajen tabbatar da wannan aqida ta su kaman yanda suke rayawa cewa wai in suka tabbatar wa Allah sifar zance to da lazimi ne kuma wannan tabbatar masa da sifar da ya lazumta kuma kamanta shi da zancen ababen halitta kamar yanda wannan ita ce dabi'ar su wajen ta'dil da ta'wil ma'ana wajen kore sifar Allah bisa ga hakikaninta da kuma yin ta'wilin sauran sifofin Allah da haka sai suka fada a cikin tashbihi da farko sannan yayin da suka suranta tashbihi sai wannan ya tilasta musu zuwa ga ta'dili da ta'wili sai suka zama kaman abinda ake faɗa karin maganar nan kal mustajir minar ramda'i bin nar kaman mutumin da yake neman mafaka ne daga zafin rana kuma sai je fake da wuta wannan shubuha irin shubuha ce ta almutakallimin masu korewa Allah sunaye da sufofinsa ariyawar su wai hakan da sun tabbatar da irin waɗannan sufofin a fadar su to da lazimi ne kuma kamanta Allah madaukakin sarki da ababen halitta da kamar in ka taba su sai su ce ai su tsarkake Allah suke an gane ko kamar yanda masu miyagun aqidu game da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su ce ai kare annabi suke yi an gane ko kare maganganun annabi suke yi kuma ƙarya ne suna rushe hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna cewa kare annabi suke yi to haka su ma waɗannan suna rushe sufofin Allah suna kuma cewa kare sufofin Allah suke kada a kamanta su da sufofin ababen halitta wanda asalan su suka zo da wannan amma dukkan musulmi na ƙware yaji an ce Allah madaukakin sarki yana da hannu baya kawo hannun wani abin halitta ya san hannun Allah ne ba irin na kowa bane da haka da kafin su kawo waɗannan kafin su kawo mutane ko su kawo al'umma irin wannan rudin za ka ga lafiya lauda mutane suke fahimtar aqida lafiya lau mutane suke mu'amalanta sunayen Allah da sufofin sa shi yasa cikin sahabbai tabi'ai da ire-iren waɗannan alqarnul awwal din za ka samu babu irin wannan hayaniyar na ainihin wato yin tawilin sifat ko ta'dili ko wani abu mai kama da haka na daga cikin shubuhar su har wa yau suna yin hujja da wata aya a fadar su sun ce wannan aya tana nuni wato ita ce hujja akan da'awar su shine fadin Allah ta'ala Allahu khaliqu kulli shay'in da haka su ta inda suka kafa hujja da wannan aya wai anna kulli shay'in kulla din nan tufidul umuma sun ce tana fa'idantar da gamewa haka shay kaga Allah khaliqu kulli ga kuma shay'in suka ce shay'in ita ma tufidul umum da haka alqur'ani ma ya shiga cikin shay kuma ya shiga cikin kulli an gane ko haka suka wato suka yi hujja da wannan aya to shi ma an yi musu raddi game da wannan farko dai man sabaqakum farkon tambayar da za a yi musu shine waye gabace ku waye salaf dinku akan wannan fasara cewa Allah khaliqu kulli shay'in tana nufin hadda alqur'ani Allah ya halicci komai alqur'ani shi ma komai ne kuna da wani salaf cikin sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina cikin yan mazan jiya na ƙware akwai wanda kuke da shi wanda yake da wannan fahimtar ko ya tafi akan wannan aqidar in babu kenan duk sahabbai ba su gane ayar ba tabi'ai duk ba su fahimci fasarar ayar ba sai da aka yi karnuka bayan su sannan wani ya zo shi ya gane abinda su ba su gane ba su daga su ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wahayin yake sauka gabban dariyan lokacin da dumudumunsa dubba su fahimci haka ba sai wani bayan shekaru shine yazo ya gane abinda sahabbai ba su gane ba da haka salaf rahimahumullah sun fahimci wannan aya da kyau cewa annallaha khaliqun ayar tana nufin Allah shine mai halitta kullu shay'in makhluq wannan shine abinda magabata suka fahimta da haka sunayen Allah da sufofin Allah ba sa shiga cikin kulli shay'in na uku na biyu kai a game da wannan aya anna kulla la tufidul umum bi idlakin ba ko da yaushe kullu take fa'idantar da gamewa ba sai dai idan zubin zancen ya hukunta haka, sai dai idan siyakin ya nuna haka, kamar yanda fahiyatu qayyadu ana yi mata qaidi ita kullu bi hasabi ma ya katadhihi siyaqu, gurgurdan yanda zubin zance ya hukunta, wasibaqu da kuma yanda abinda ya gabace ta ya dullu. Lidhalika ma hakahu Allahu am malakati saba, da aka in ka duba abinda Allah ya bada labari game da sarauniyar Saba, birnin Saba Bilqis, game da fadin Allah wa utiyad min kulli shay'in, ai Allah ta'ala ce an bata ga kulli din ga shay'in, yana nufin komai da komai Allah ta'ala ya bata, hal ana nufin babu abin da ya kubuce mata komai ta samu, ba haka ake nufi ba, ana nufin an bata kowane irin abu da aka san mutane suka san masu mulki suna da shi, to an ba malikatu Saba Bilqis, an gane ku. Wa yuraddu alaihim bi aya, ana kuma sake musu raddi da wata aya ta cikin Ahqaf, to damiru kulla shay'in bi amri rabbiha, kaga nan ma ga kulla ga shay'in, halir rihu damaratil jibal, amma ka koma tarihi kaga iskar da aka ce to damiru kulla shay'in, hadda duwatsu ta damara, hadda kasa ta damara, hadda koramu, hadda tekuna, ba haka ne ya faru ba. Abinda ake nufi to damiru kulla shay'in qabilil litadmir, duk abinda zai iya karbar a rusa shi, to wannan iska ta rusa shi. Shi yasa Allah ta'ala ce fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'ajazu nakhlin khawiya fa hal tara lahum min baqiya, shubhar su ta biyu shine istidlalihimul batil bi qawli Allah ta'ala inna ja'alnahu qur'anan arabiyan, da aka a fadar su sai suka ce ai Allah ya ce ja'ala, ja'alna a cikin wannan aya, bi ma'ana khalaqa, sai suka ce inna ja'alnahu qur'anan, ai Allah yana nufin inna khalaqanahu qur'anan, kaga wannan ya nuna Allah ya halicci alqur'ani, saboda kalmar ja'ala tana nufin khalaqa. To amsa anan shi ma annahu birruju'i ila fahmi salafi salih, in muka koma zuwa ga fahimtar ƴan mazanjiya magabata na kwarai, sannan muka fahimci larabci da yanda larabawa suka fahimci kalmar ko suke ta'ammuli da kalmar ja'ala, to za mu gane larabawa tsantsa waɗanda babu mis sune al-arabul aqaha, wannan zaka same su anna hadha al-ma'na indahum ba'idun, wannan ma'anar a wajen larabawa na asali, wannan ma'ana tayi nisa anil sawabi wal haq, tayi nisa da gaskiya, tayi nisa da daidai, saboda kalmar ja'ala tana da ma'anoni guda biyu, tana zuwa bi ma'ana khalaqa din, an gane ko, amma in tazo da ma'ana khalaqa to tana yi wa mafuuli guda ɗaya na saba ne, sannan tana zuwa da ma'anar sayyara, in tazo da ma'anar sayyara to tana yi wa mafuulaini mafuuli guda biyu na saba, da haka nan da aka ce inna ja'alnahu qur'anan maf'uli na farko, arabiyyan maf'uli na biyu, da haka anan kalmar ja'ala tana nufin sayyara ba tana nufin khalaqa ba. Ina fata an gane wannan, duk mun yi bayanin sa a satin da ya gabata. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa lahum shubahun ukhra, suna da wasu shubuhohin daban, la najidu daruratan listiqsa'iha, ba ma ganin akwai larurar sai mun bididdigin su din mun fito da su. Wa man ahabba an yastaqsiha, amma duk wanda yake so ya bi kwakwafin wayannan ragowar shubuhohin, falyarji ila kutubi salaf, ya koma cikin littafin magabata, zai samu sun kakkawo su. Wa ala ra'siha aljuz'ul khamis was-sadis, wato na gaba gaba wajen kawo irin wadannan shubuhohin, ka koma juz'i na biyar da juz'i na shida, min majmu'il fatawa, cikin majmu'ul fatawa li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wa sharh al-aqidah at-tahawiyyah li Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, sannan ka koma ka duba sharhin al-aqidah at-tahawiyyah na babban malami Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah, wa ghairihi ma da wasunsu min kutubi salaf, daga cikin littafan magabata. Fa fiha bayanun mufassalun, in ka koma cikin su zaka ga bayani filla filla daki daki, lu shubahihim, na shubuhohin wayannan masu khalqul aqidar khalqul qur'an, war raddu alaiha, kuma zaka ji yanda malaman musulunci suka dinga yi musu raddi. Wa fiha ma yarwil galila, a cikin wayannan littafai akwai abin da zai kosar da mai jin kishirwa, duk wanda yake jin kishirwa game da wayannan mas'alolin ya koma wancan littafan zai samu koshi. wa yashfi al-alila sannan bayanan za su warkar da dukkan mai larura da rashin lafiya game da wannan mas'ala ta khalqul qur'an wala kana kama qala ash-sha'iru abdurrahman ibn al-hakam wala kana kuma da ya kasance kama qala ash-sha'ir kamar yanda mawaqin nan abdurrahman ibn al-hakam ya fada laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakhta biha adaa'at walakin anta tanfukhu fi ramadi wannan ka duba al-aghani na al-asfahani mujalladi na 5 shafi na 114 duk da cewa wannan baiti ana jingina shi zuwa ga wani mawaki na jahiliya an ce ana danganta shi zuwa ga Amr ibn Ma'di Yakrib Amru an ce shine ma asali dan danganta shi wasu malaman sun ce danganta wannan baiti zuwa ga wani ba shi ba kuskure ne da haka wannan ash-sha'irul jahili Amr ibn Ma'di Yakrib wanda ya rayu tsakanin shekara ta 525 zuwa 642 miladiya wasu kuma sun ce wannan baiti na Bashar bin Burd ne wanda shi kuma ya rayu a cikin al-Asrul Abbasi wato zamanin Abbasiya baitin yana cewa laqad asma'ata haqiqa kajiyar ka kuma gamsar launa dai ta hayyan laqad asma'ata ay haqiqa kajiyar launa dai ta hayyan ko laqad asma'ata haqiqa da kajiyar launa dai ta hayyan da rayayye kake kira lalle wannan kira da kake ta yi da me rai kake kira da kajiyar da shi da yaji walakin la hayata liman tunadi sai dai wanda kake kiran ba shi da rai ana kawo wannan baitin ne ga mutumin da yayi nisa da gaskiya an kira shi ma baya ji an gane ko suna kawo irin wannan mutumin da an yi dukkan bayanai da hujjoji da zai gamsu ya fahimta an yi masa su amma yayi nisa da gaskiya baya fahimta to shine yake cewa laqad asma'ata ai wannan kira da kai ta kwallawa ai kajiyar ai ya kamata a ce an jiyo amma launa dai ta hayyan inda ina ma a ce rayayye kake kira walakin sai dai la hayata liman tunadi shi wanda kake kiran ba mai rai bane walau naran nafakta biha da a ce wuta ce kake ta hurawa la adaa'at da ta kama ta yi haske walakin anta tanfuku fi ramadi sai dai cikin toka kake ta hurawa ya zai toka ta hura ta zama wuta da haka wanda kake hurawa abinda kake hurawa toka kake hura da haka shi yasa wuta ta kita shi amma launaran nafakta da a ce wuta ce ka kyasta kake ta hurawa la adaa'at an gane ko launaran nafakta biha da a ce wuta kake hurawa da ita adaa'at da ta yi haske walakin anta tanfukhu fi ramadi fallahu azza wa jalla farraqa bainal khalqi wal amr Allah mai girma da daukaka ya bambanta tsakanin halitta da umarni ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin suratul a'rab ayata 54 ala Allah ta'ala ce ku saurara lahul khalq shike da halitta wal amru da umarni kaga akwai abu biyu ne akwai halitta akwai umarni al amru to shi umarni din ma amara bihi shine abinda Allah ya umarni da shi bi kalamihi da zancansa bi qur'anihi ta hanyar alqur'anin sa بالتوراتي كو تهني التورا بالإنجيل كو تهني إنجيلا الأمر الذي يتضمنه كلامه شيني أمرنن دي يقوين شزن چانسا والخلق حالتا كو هو ما أوجده سبحانه وتعالى إتتي أبند أبند الله سبحانه وتعالى يسامر على كسورا له الخلق شيني كي سامر ده حالتا wal amru shike bayar da umarni yace ayi ko a bari ta hanyar bayani a cikin alqur'ani ko ta hanyar magana a cikin alqur'ani ko at-taura ko injila tabarakallahu rabbul alamin ubangijin talikai albarka sa tana da yawa wa qawluhu da fadin sa faqad istahalla ibadatul awsani ma'ana duk wannan duk me wannan aqida ta khalqul qur'an الامام القحطاني كيتوا حقيقه يا حالت بوتر غماكا اي كيف استحل عباده الاوثان وضحت ذلك السنه تو كمان تيا يا حالت بوتر غماكا انشي دو وند يكي دا عقيده القران مخلوقي ني تو كمان يا حالت بوتر غماكا تو وني مي تنبيا زي كمان تيا يا حالت بوتر غماكا sai yace waddaha dalika sunnatu yace ka koma za ka ga sunna ta yi fashin baki da bayani akan haka fi ma sahha cikin abin da ya inganta anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kana ba'du ahli alilmi didda cewa wasu daga cikin malamai ma abuta ilimi wani daga cikin malamai kai ma abuta ilimi yara waqafahu yana ganin wannan hadithin mauqufi ne lakin al-mauqufa sahihun sai dai mauqufin ya inganta la mad'ana fihi kuma ba shi da su ba shi da masoka ba ta inda za a soki wannan magana magana ce ta tabbata balil marfu'u shi kansa hanyar da tazo marfu'iya ta wannan hadithin yartaki tana daukakuwa ila darajatul hasan zuwa ga darajar hadisi hasan a'ani abinda nake nufi qaulahu sallallahu alaihi wasallam fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace al-qadariyatu majusu hadhihi al-umma manzon Allah yake cewa qadariya sune wa'anda yan babu qaddara wa'annan sune maguzawan wannan al-umma wannan hadisi ne hasan domin hadisi ne wanda Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadisi na 4693 Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi hadisi na 286 al-Imam al-Baihaqi a cikin Sunan al-Kubra hadisi na 21331 hadisin Ibn Umar radiyallahu anhuma al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi yake cewa hadisi ne sahihi ala shartu shaykhain in saha sama Abi Hazim idan ya inganta Abu Hazim ya ji wannan hadisin min Ibn Umar daga Ibn Umar to ya cika sharuddan shaykhai walam yukhrijahu wa dhakara lahu shahidan ya ambaci wani shahid da hadisin yake da shi wa wafaqahu adh-dhahabi wa hassanahu al-albani sannan albani ya hassana wannan hadisi fi sahihil jami' hadisi na 4442 ga yanda hadisin yake shine al-qadariyatu yan babu qaddara abin sai baka mamaki sai ga alqadariya zaka dauka waɗanda suka yadda da kaddara kenan to kishiyar haka ne alqadariyatu waɗanda samsam ba ruwan su da kaddara ba su yadda da kaddara ba manzo Allah ya ce sune majusawan wannan al'umma wa wajhu mushabahatihim ko wa wajhu mushabahatihim lil majus ta inda suka aka kamanta fuskar da suka kamanceceniya da majusawa annal majusa saboda su majusawa ya abuduna khaliqina suna bautatawa ababan halitta da yawa domin majusa sune wadanda suka ce an-nura ko an-nuru haske khaliqul khair indahum wai an-nuru khaliqul khair indahum haske shine ya halicci alheri amma fa a wajen su to a wajensu duk inda kaga alheri to haske ne ya halice shi da kaga sun allantar da me haske wadh-dhulmatu khaliqatu sharri duhu shine yake halitta sharri duk inda kaga sharri to duhu ne ya halici wannan sharrin da kaga sun allantar da me duhu da kaga suna da Allah haske Allah duhu shi Allah haske shine duk wani alheri Allah duhu shine wanda duk wani sharri wal qadariyatu to in ka kalli ta inda waɗannan majusa suka yi kama da qadariya su kuma ai qadariya asbatu khaliqina su ma kamar yanda majusa suka tabbatar da ababan halitta ba guda ɗaya ba ko masu halitta ba guda ɗaya ba to su ma majusa sun su ma qadariya su ma sun tabbatar da abin halitta ko mai halitta ba guda ɗaya bane aidan haythu qalu su kuma ga aqida su suka ce Allahu khaliqul abda suka ce su aqida su Allah shi ya halicci bawa amma wal abdu khaliqul fi'li shi kuma bawa shi ya halicci aikin sa an gane ko dan karka kalawa karka ce ai kaddara mu ce ai kaddara ce kaza ai kaddara ce kaza a su a wajen qadariya sun ce Allah shi ya halicce ka amma duk abin da ka aikata kai ka halicci kayan ka in kirki ne in rashin kirki ne kai ka halicci kayanka faja'alul abda khaliqan kaga yanzu su ma suna da alloli guda biyu bawa shi ma khaliq ne ga Allah al-khaliqu wannan shi khaliqul abd sannan ga al-abdu khaliqu amalihi sun tabbatar da me kaga kaman yanda su wa'ancan suka ce Allah guda biyu ne haske da me duhu to su kuma qadariya suka ce Allah sannan kuma akwai Allah na biyu shine bawa domin sun ce wal abdu khaliqul fi'l faja'alul 'abda sai suka sanya bawa khaliqan ma Allah shi ma mai halitta ne tare da Allah wa bihadha yattadhihu wajhu shabahi to daga nan ne fukkar kamancece ne za ta bayyana gare ka abin da yasa wayennan kadariya suka yi kamancece ne da majusawa saboda majusawa suna da alloli guda biyu haka kadariya su ma suna da alloli guda biyu haka kaga sun yi kama wannan shine wajhu shabahi din wa kaza za'amu haka ma sirriya a fadar su sun ce anna kalamallahi allazi huwa sifatu makhluqan suka ce zancan Allah nan fa wanda ya zama sifa ce ta Allah shi ma abin halitta ne shi ma halittar sa akai fatadhad munaqadatuhum li anfusihim sai tubka da warwarar kansu ta ƙara bayyana haythu ja'alu ma laysa makhluqan makhluqan ta yanda suka maida abin da ba abin halitta ba abin halitta yanzu kaga anan sun tabbatar da sufar Allah a bar halitta sun ce makhluqiya ce yanzu kaga sun tabbatar da abinda ba makhluqi ba sun ce makhluqi wa hiya sifatu rabb shine sifofin ubangiji subhanahu wataala kama ja'alul makhluqa khaliqan kamar yanda suka sanya al makhluqa abin halitta khaliqan shi ma ya zama mai halitta bi i'tiqadi amma fa aqida su annal abd domin su aqida su bawa ya khaluqu fi'ilahu shi yake halittar aikin sa wa anna af'alal ibadi lalle ayyukan bayi laysat makhluqatan lillah ba Allah ne ya halicci ayyukan bayi ba shi bayin ya halitta su kuma suka halicci aikin su wa hadha yu'aridu sarihal qur'an wannan aqidar tasu ta ci karo da zahirin alqur'ani ta ci karo da ayoyi bayyanannun alqur'ani domin qala Allah ta'ala Allah ta'ala ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shine ya halicce ku da abinda kuke aikatawa to yanzu kaga sun ci karo da wannan aya su sun ce a Allah shi ya halicce ku sun yadda da wannan amma wa ma ta'maluna suka ce a ba shi ya halicce ayyukan ku ba wa ya halicce su sai suka ce kai ka halicci aikin ka Safat aya ta 96 wa qala subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakeel Allah shine mahalicin komai kaga shi ya halice mu shi ya halice ayyukan mu kenan wa huwa ala kulli shay'in wakeel Allah madaukakin sarki kuma mai shine akan komai suratul zumar ayata 62 to sai mu tashi baiti na 67 ko
من قال فيه عبارة وحكاية فقد يجرع من حميم آني من قال فيه عبارة وحكاية فقد يجرع من حميم آني
wanda yace man kala wai duk wanda yake da aqida irin wannan wanda yace fihi game da alqur'ani ibaratun wa hikayatun yace aishi alqur'ani ba wani abu bane face ibaratun wasu kalmomi ne da suke fassara zancan Allah shi ba zancan Allah bane a kalmomi ne da ake amfani da su wajen fassara zancan Allah wa hikayatun a labari ake bayarwa game da zancan Allah wanda duk yace alqur'ani haka ne ba zancan Allah bane kai tsaye a su kalmomi ne da suke fassara abinda Allah yake nufi a su shi alqur'ani wasu labarai ne da ake fassara maganar Allah da su to wanda yake da wannan aqidar al-Imam al-Qahtani yace fagadan kaga gobal kiyama yujarra'u za a kwankwadar da shi min hamimin ani na tafassashar ruwan zafi mai tsananin zafi an gane ko hamimin an shine tafassashar ruwa anin kuma mai tsananin zafi yuwaddihu an-nazimu rahimahullah mawallafin wannan littafi al-Imam al-Qahtani yana kokarin bayyanawa Allah ya masa rahama bi anna man harrafa al-Qur'ana cewa duk wanda ya karkatar da al-Qur'ani wa ataqada annahu ibaratun ya kudurci cewa shi alqur'ani ba zancan Allah bane a wasu kalmomi ne da suke fassara zancan Allah au hikayatun ko labarai ne an kalamin lahi da suke fashin baki game da zancan Allah fa huwa mutawa'adun, to wannan an yi masa bakin albushir, an yi masa wato alƙawari marar dadi, bil wa'idi shadid, na azaba mai tsanani. La'anna qawluhu hadha, domin wannan aqida ta sa, wannan magana ta sa, yufdi fi nihaya, a ƙarshe ta kan bayo, ila qawlil mu'tazila, zuwa ga aqidar mu'tazilawa. A'ani, ina nufin qawluhum, fadin su bi khalqil qur'an, mu'tazilawa da suka tafi akan aqidar alqur'ani makhluki ne. Wa huwa lazimun lahu, kuma wannan shine abinda zai lazimce masa la mahala ba makawa. Indai ya faɗi haka, to wannan ma'anar ita ce lazimin zancen sa. Walidhalika, da haka ne, fa huwa mutawa'adun bi hadha alwa'id, shi sa aka yi masa irin wannan alƙawari na narko ash-shadid mai tsanani. Wa huwa shurbul ma, shine shan wani irin shan ruwa, amma wani irin ruwa, a al'ani alhamimi ash-shadid alharara, wato shurbul ma'il, shurbul ma, shan ruwa al'anil hamim, wato tafasashen ruwa ash-shadidil harara mai tsananin zafi, alladhi yashwilu wujuha, wanda yake toye, wato yake soye fuska, ko yake toye ta, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, kama yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa game da ruwan da ƴan wuta suke sha, yace wa in yastagisu, idan sun nemi taimakon a ba su ruwa, yugafu, za a taimake su bi ma'in, da wani irin ruwa, kalmuhuli, kamar tafasashen mai, yashwil wujuha, da yake toye fuska, bi isa sharabu, Allah yace tir da wannan abin sha, wa sa'ad murtafaqa, makoma ta yi muni, Allah ya kiyaye. Suratul Kafi aya ta 29, wal iyazu billah. Wa hadha sha'anul kuffar, wannan shine yanda kafirai za su tsinci kansu, al mu'aridina, waɗanda suke bujirewa ayoyin Allah, wal mu'anidina, waɗanda suke taurin kai game da manzannin Allah ko game da ayoyin Allah. Wa min ula'ika, na daga cikin kunshin wayannan wanda za su sha waccan azabar, man ta'ammada taharifa kalamallah, shine duk wanda da gangan ya jirkita zancen Allah. Fa awwala kalamahu bi annahu makhluqun, ya fassara cewa zancen Allah shi ma makhluqi ne, abin halitta ne. Au za'ama, ko yace annal qur'ana ibaratun aw hikayatun an kalamillah, ai shi alqur'ani ba wai shi bane zancen Allah, wasu kalmomi ne da ake amfani da su wajen fassara abinda Allah yace, kamar wayannan tafinta suke yi ga zancen Allah. Wai shi alqur'anin da ke hannunmu ba shi bane zancen Allah, kalmomi ne da ake amfani da su dan ai mana tafintan zancen Allah. Au hikayatun an kalamillah, ko kuma labarai ne da ake hakaito mana daga zancen Allah, ko a madadin zancen Allah. Wa hadha al'amru yahtaju ila shay'in min at-tafsil, to wannan al'amari yana buƙatar wato wani abu na fayyacewa, wato wannan gaba tana buƙatar fayyacewa. Li'anna man wujidat indahu shubhatu ta'wilin, domin duk wanda aka same shi yana da larura da rashin lafiya ta cutan nan ta tawili, min ammatul muslimina, daga cikin gamagarin musulmai ba masu ilimi ba, walam yattadih lahu dalilu, kuma abinda yasa yake da wannan aqida, wannan shubha, saboda hujja da dalili bai bayyana ba gare shi, fala yanabiqu alayhi hadhal wa'id alladhi dhakara an-nazim, to wannan irin azaba wadda al-Imam al-Qahtani ya ambata ba ta dacewa da shi, ba za a jingina ko a hukunta irin wannan azaba akan wanda shi amini ba mai ilimi bane, kawai haka aka koyar da shi, haka ya fahimci addini a baibai, saboda wayanda suka koyar da shi addini ma'abota san zuciya ne, sai suka bashi san zuciya a matsayin addini, da aka shi kuma sai ya riki wannan san zuciyar, ya bauta wa Allah tsakaninsa da Allah a matsayin bautar Allah ne, shine addinin Allah, ba san zuciya bane. To wannan ire-iren su, in ka zo irin wannan hukuncin akan tsame su, an gane ko, kamar yanda muka sha faɗa, wallahi duk wasu masu aqidu miyagu da yawa daga cikin jahilan cikin su ba su san munin ta ba, bal ma kawai gaya musu su da ba wani addini suka sani ba, ba su da wani karatu, to saboda haka abinda aka zo musu da shi a matsayin addini shi suka rike, da haka za ka ga kan jiki kan karfi haka suke yi da gaske suke yi tsakanin su da Allah sun dauka daidai ne to yanzu wannan ka dauke shi kai mai kudin goro da malamin sa ko shehin sa da ya batar da shi amma suna da bambanci suna da bambanci shi wancan ya san fari ya san baki haka kawai ya zabi shedan yayi amfani da shi ya zama agent din shedan kawai dan ya halakar da mutane saboda haka ya ja mutane ya ja zuga mai tarin yawa akan halaka akan bata shi ya tabbatar da ƙarya yake ba gaskiya ya faɗa ba ya tabbatar da ba wannan abin da ya ja mutane ba shine addinin Allah ba amma su waɗanda aka ja din su a iya zalika mablaguhum min al-ilmi iya fahimtar su addini ne in ba haka ba ka sa mutum aqidar zagin sa bai wannan kuma sai ka tausayawa mutum ba iya karatu ba iya sallah daidai ba iya ibada daidai amma kawai shi abinda kawai ya fahimta addini shine sahabbai ba mutanen kirki bane abinda malamin sa ya koya masa kenan shi kuma wannan abinda aka nuna masa shehi yafi kowa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba a faɗa haka a fili ba to a aikata haka ne tunda maganar shehi tana da tasirin da ta manzon Allah ba ta da shi shi kuma sai ya fahimci haka ta ba ta gane to saboda haka waɗannan duk kaga ba za ka dabbaka hukunci irin mai tsanani akan su ba saboda su a iya abinda aka ja su sun dauka daidai ne ina fata an gane fala yantabiqu alayhi hadha alwa'id alladhi dhakara an-nazim walakin hadha sai dai wannan hukuncin yantabiqu fi haqqi man ta'ammada yana dacewa ne yana yin daidai da haƙƙin wanda ya ganganta da gangan ba da an kamar alaihi alhujjatu bayan fa dukkan hujjoji sun tsayu a gare shi an riga an tsayar masa da hujja wa ba'da an wuddiha lahu dalil bayan an bayyana masa dalilai fa asarra amma ya kafe ya doge yace shi fa haka zai mutu shi fa ba zai canza ba shi fa yana tare da wani shi fa yana tare da suwani aka ce ga dalilai ce eh duk wannan dalilan haka din ne amma fa shi fa ba zai ba shi fa bai yadda ba kaga gashi an gamsar da shi yace eh haka din ne amma ku je ku rike shi ba zai ba to wannan wanda yayi irin wannan qala walau qama hadha ad-dalil yace shi fa ko an tsayar masa da hujja da dalilai fa innahu ya'taqidu shi fa ya riga ya kudurce annal qur'anal qur'ana hikayatun shi fa aqidarsa shine alqur'anin nan hikayatun an kalamillah aw ibaratun an kalamillah walaysa huwa kalamullah yace shi fa alqur'an nan ba shi bane madarar zancen Allah a kalmomi ne da ake tafinta zancen Allah da su amma man lam taqum alayhi alhujja amma duk wanda yake da wata gurbatacciyar aqida amma ba a je an tattauna da shi an kafa masa hujja ba wa man lam yaqum alayhi ad-dalil wanda babu wani dalili da ya tsayu akan abin da yake kai ba daidai bane wa qallada al-aba shi dai haka ya taso ya ga gidansu ana yi sai yayi koyi da iyayensa wal ajdada sai yayi koyi da kakanninsa fi hadhihi al-aqidati cikin wannan aqida fala yan dabiqu alayhi hadha al-wa'id to shi ma ba za a dabbaka masa wannan ainihin wato narko din ba wannan azaba ba za a dabbaka ta kansa ba an gane ko yawa kawai taso waye ga gidansu haka ake yi da haka shi ma sai ya dauka babansa haka yake kakansa haka yake yan gidansu duk haka suke shi ma sai ya tashi da wannan la'annahu la yakunu kafiran hina idhin to ba zai zama kafiri ba saboda wannan wa innama huwa min al-mubtadi'a kawai karkarin hukuncin da zaka yi masa yana daga cikin yan bid'a min al-muslimin daga cikin musulmai alladhina wujidat indahum hadhihi al-bid'a a gane ko sai dai ka sashi a cikin irin musulman da aka samu irin wannan bid'ar a wajen su wa kalamun nazim rahimahullah kana fi awwali dhuhuri madhhabi at-ta'wil an gane ko wa kana jadidan alai wato abinda yasa kaga al-imam al-qahtani yana ta maimaita wannan karatu yace saboda shi an-nazim imam al-qahtani ya bayyana ne ko ya zo ya kasance fi awwal zuhuri madhhabi at-ta'wil ya kasance ne ya tsinci kansa a farkon lokacin bayyanar madhhabi at-ta'wilin sunayen Allah da sufofinsa wa kana jadidan alayhi sai zaman to wannan aqidar sabuwa ce shi a kansa sabuwa ce a wajensa walidhalika shaddada shi yasa za ka ga bai dauke ta da sauki ba shi yasa duk wata aqida ta bayyana a zamanin ku to za ka ga yanda ɗan zamanin malaman suka dau zafi akan murkushe ta da mata raddi yakan bambanta da ɗan wa'anda suka zo daga baya kila bayan ma kila bid'a talafa ko kuma ma sai dai sunanta to duk wanda yazo zai magana akan ta za ka ga ba zai dau zafi ba kaman wanda suka zo a zamanin ta yanzu ka dauki littafin Muhammadu Salga wanda ya game da makoki abinnan addu'a bayan an yi wa gawa sallah abinda ya shafi sadaka uku da sauran ire-iren wannan Muhammadu Salga a cikin littafin ya dinga fadar cewa wannan bid'ar ma a zamanin su a lokacin su aka kirkire ta da kafin wannan babu ita yace kai bid'a kaza ma sai ka ji ya ce ya san wanda ya kirkiro ta to da haka zaka in aka tashi irin wannan sai ka ga da tsanani ake fada saboda san zuciya ne tsabarsa kafin wannan mutane ba a haka suke ba kawai mutum ya zo da wata sabuwar fahimta ya zo da wata sabuwar aqida wadda kafin ya zo da ita ba haka mutane suke ba to zaka ga ƴan zamanin sa in suka tashi masa raddi ba sa yi da sani ina fata an gane to shi ma al-Imam al-Qahtani abin da ya faru kenan khalqul Qur'an ya bayyana farko-farkon sa ya bayyana mazhabat ta'wil kai mazhabat ta'wil ta bayyana ne a lokacin sa kuma ta zama kamar sabuwar mazhaba da aka yi tsananta ala haula kama shaddada salaf kama yanda ka koma zaka ga magabata suka tsananta alal jahamiyatil mu'anida wa adlaqu alaihimul kufra salaf zaka ga sun tsananta sun matsalamba akan jahamiya masu taurin kai wa adlaqu alaihimul kufra bal ma sun saki kalmar kafirci akan su wa hum kadhalika kuma su din kamar haka ne iz anna al-kufra mahmulun ala kulli man ankara sifatir rabb su din ma kamar haka ne domin duk wa anna al-kufra kafirci mahmulun ala kulli man ankara sifatir rabb zai iya daukar duk wanda yayi inkarin sifofin Allah mai girma da daukaka mu'anidan bisa taurin kai wa mu'aridan da kuma bujirewa lil adillati shar'iyya ga hujjoji da dalilai na shari'ar musulunci min al-qur'ani was sunna wa hadha al-hukmu irin wannan hukuncin yan dabi ku aidan yana dacewa yana yin daidai har wa yau ala kulli man jahada al-asma ga duk wanda yayi musun sunayen Allah was sifat da sifofin Allah aw ba'daha ko wasu daga ciki ba'da qiyamil hujjati alayhi bayan tsayuwar hujja akan sa wa kad allafa fi dhalika ba'du salaf haqiqa wasu daga cikin magabata sun wallafa littafai akan haka mithlu kitabi Uthman kamar littafin nan na Uthman bin Sa'id ad-Darimi wato na al-Imam ad-Darimi rahimahullah bi unwan mai taken radd Uthman ibn Sa'id ala al-kafir al-anid fi mabtara ala Allah min at-tauhid fi raddihi wannan littafin ya rubuta shi ne a raddin da yayi ala Bishr al-Marisi akan wannan ba mu'tazali din Bishr al-Marisi alladhi uqimat alayhi al-hujja wanda an kafa masa hujja an tsaye masa da hujja miraran ba daya ba ba biyu ba da yawa fa asarra ala inadihi wa kufrihi amma ya kafi akan taurin kansa da kuma kafircin sa shi yasa abinan al-Imam ad-Darimi sai ya masa wani littafi na raddi akan kafircin sa amma law wajadna ahadan min al-ashaira amma da za mu samu wani daga cikin masu bin aqidar ash'ariyanci wal maturidiyya da aqidal maturidiyya yatabannawna hadha al amr wa yaquluna inna al qur'ana ibaratun wa hikayatun anillah an gane ko wato sun wa suka yi gini akan wannan al'amari suka waye gari su ma suna cewa ai al qur'ani ba zancan Allah bane a'a wato kalmomi ne da ake wato kalmomi ne da suke tarjuma ko suke yin tafin tanzancan Allah ko labarai ne an kalamin lahi da ake fadan su wato a madadin ko kuma suke fassara zancan Allah fa innana to mu in muka samu al-ashaira ko maturidiyya suna da irin wannan aqida ta kalqul qur'an fa innana la nu'amiluhum mu'amalatal jahidil mu'anidil munkiri to ba za mu mu'amalance su irin mu'amalar wanda yayi musu wanda ya taurare wanda kuma yayi inkari ba nubayyinu lahul qawlal haqq in mun samu irin wannan zamu yi masa bayanin na gaskiya bi dalilihi da hujjoji
wa anna hadhihi shubuhata mugaya masa cewa wannan shubuhar batilatun ƙarya ce to fa idza asarra ala ragami min bayani dalil lahu idan shi ma ba ash'ari ko ba maturidi shi ma sai ya kafe ala ragami min bayani dalili lahu didda bayanin hujjoji da dalili da aka yi masa wa iqamatil hujjati alaihi didda tsayar masa da hujja da aka yi wa qala shi ma sai yace law sami'tu alfa dalilin wani zaka ji yace wallahi in zaka kawo min dalili dubu fa ana lan uhida an hadha al-amr ni fa bazan kaucewa bazan sauka daga wannan aqidar ba to yanzu kuna tattauna da mutun ya kai ga irin wannan gabar fa hadha huwa alladhi yandabiqu alaihi mithla hadha al-wa'id to irin wannan ne ake yayi daidai da irin wannan narko wanda aka ce za a yi wa duk wanda yake cewa al-qur'ani makhluqi na fata an gane shine wa zaka dabbaka masa wannan baitin na al-imam al-qahtani fagadan yujarra'u min hamimin ani wa alaihi an yatajarra'a al-azab wannan dole ne kai masa hukunci da cewa wajibi ne sai ya konkwada azaba jaza'a tarkihi li kitabillahi ta'ala wannan sakamako ne na barin littafin Allah ta'ala wa sunnati rasulihi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wattiba'ihi aqwalal bashar da kuma biye wazantuttukan mutane alma'quza wadda wazantuttuka ne da aka dauko su min awdaril falsafati daga dattin nan na falsafa wa adranil mantiki da kazantan nan na tunani irin na mantik logic kama zakara Allah jalla wa ala kaman yanda Allah mai girma da kuka ya ambata an aslafihim game da kakannin su min kufari cikin kafirai munkiri kalaman Allah wadanda suka yi inkarin zancen Allah ta'ala qala ta'ala Allah ta'ala ce fa qala sai yace in hadha illa sihirun yu'sar wannan alqur'anin ba wani abu bane face sihiri da ake samo shi daga wasu mutane shine yu'sar in hadha wai alqur'anin nan ba wani abu bane illa qaulul bashar face zance ne na mutum Allah ta'ala ce sa uslihi saqar lalle zan shigar da shi cikin wutar saqar wa ma adraka ma saqar me yasarar da kai me ake nufi da wutar saqar la tubqi ba ta ragewa wala tazar ba ta barin komai lawahatul lil bashar me daddaye fuska ce wato fuska wato fatar fata ce tana daye fata alaiha 19 akwai mala'iku 19 da suke kula da ita suratul mudassir aya ta 24 zuwa ta 30 bayan bagi an na fahama hadhil qadiyati qadiyati jayidan da aka ya kamata mu fahimci wannan mas'ala fa da kyau wannazimu rahimahullah imamul qahtani rahimahullah shaddada ya tsananta ya matsalamba alal asha'irati wal maturidiyya akan asha'ira da maturidiyya wa in kana hakama alaihim didda cewa yayi hukunci akan su bi muqtada madhhabihim da abinda madhhabin su ya hukunta fa madhhabuhum fil asli madhhabul kila wato kilabiyya asalin madhhabar asha'ira da maturidiyya asalin madhhabun su madhhabi ne na al-kilabiyya ani abinda nake nufi tawila ba'dhi sifati wa ithbatil ba'dil akhar wato madhhabi ne da yake tawilin wasu sufofin da kuma tabbatar da wasu sufofin alama fi hadhal ithbati min dakhalin didda abinda ke tattare da wannan tabbatar wanda suke wasu sufofin Allah min dakhalin na hayaki cewa sufofin ma akwai wanda suke musu tawili akwai wanda suke tabbatarwa to wanda suke tabbatar da su din su ma akwai dan hayaki wajen yanda suke tabbatar da su walaysa huwa madhhabu abul hasan al-ash'ari wannan ba shi bane madhhabin abul hasan al-ash'ari rahimahullah alladhi mata alaihi wanda ya mutu akai wannan ba madhhabin da imam abul hasan al-ash'ari ya mutu akai bane wa innama huwa madhhabu muhammad ibn kullab wannan madhhabin tabbatar da wasu sufofi kore wasu sufofi madhhabi ne na Muhammad bin Kullab wanda mun dan fadi tarjuma sa a baya wannan sai ba ila al-Ash'ari sai ake danganta shi zuwa ga Abul Hasan al-Ash'ari la'annahu kana qad tabannahu fi dawrihi thani domin shine wanda tabannahu ya reni wannan madhhabi fi dawrihi thani a zamanin sa na biyu shine kaman mutun na biyu wanda ya reni ko kuma ya sake gina wannan madhhabi na ainihin wato tawil sifat ma annahu tarakahu duk da cewa Abul Hasan Ash-Shadhili fa ya bar wannan mazhabi wa ada ila manhaj salafi salih karshen rayuwarsa ya koma zuwa ga fahimtar magabata da tsarin magabata na ƙware rahimahumullah lokaci yayi sauran shafi daya hakuri za ku yi mu karasa sha gunduje fa man za'ama anna alqur'ana ibaratun an kalamillahi aw hikayatun anillahi an kalamillah wannan saurare ka ba wanda yake riya cewa annal qur'ana ibaratun an kalamillah alqur'ani wato ibara ce game da zancan Allah aw hikayatun an kalamillah ko hikaya ce game da zancan Allah wa uqima alaihi dalil kuma aka kafa masa da aka tsaya masa da dalili wal hujjatu da hujja wa uzilat anhu shubuhatu aka kawo masa da dukkan wata shubuha falam ya qabal zalika amma ya ki karba wa asarra ala hadhal kalam
kunna mana fitila mu karasa
ya kuraba shi wa uzilat anhu shubha falam ya qabal yaki karba wa asarra ala hadhal kalam ya doge akan wannan zance fala shakka fi kufrihi wannan babu ko shakka cikin kafircin sa wa annahu yandabiqu alayhi hadhal wa'id kuma wannan narkon da aka ambata zai yi daidai da shi fala budda min mura'ati hadha tafsil lalle mai karatu babu makawa ya kula da wannan bayani watta nabuhi lahu da kuma fada kuwa ga wannan dalilin hatta la natasarra'u fi fil hukmi bi takfiril muslim dan kada mu dinga garaje da saurin hukuncin kafirta muslimi yawa sai ka kalli koda mutun ga abin da ya aikata din kafirci ne to sai kuma ka kalli a wani yanki a wani zubi yake wala alla lahu uzran wataƙila yana da uzuri bi sababi shubuhatin yayi hakan ne ko ya faɗa kan saboda wata shubuha in qad had fi zihnihi da tabayyana ko ta haskaka a cikin tunaninsa a cikin zuciyarsa au qallada fiha ba'd al-shuyukhi ko kuma wataƙila yana koyi ne da wasu shehunai wasu malamai au warithaha anil aba'i wal ajdad ko kuma kila ya gaji waɗannan wannan aqida da wannan fahimta ko wannan shubuha ne daga iyaye da kakanni fayu wakkalu amrahu ila rabbi to irin wannan ana wakkala amruhu fayu wakkala fayu wakkalu amruhu sai a maida al'amarin sa ila rabbi amma man uqima alaihi dalil amma duk wanda aka tsayar masa da dalili wa qala amma yace la uridu hadha dalil ni fa ba ruwana bana son wannan dalilin wannan hujja ba ruwana da ita ana arfidu ko kun kawo min hujjan nan zan yi watsi da ita wa anada ya taurare wa kabara yayi girman kai walan ya qabal hudallah yake karbar shari'ar Allah wa asarra ala tahrib ya kafe akan karkatar da wato sufofin Allah da sunayensa wa ta'wil da yi musu ta'wili ala ragam min zuhuril hujjat didda bayyanar hujja wa bayani hada bayaninta a gare shi wa qiyamid dalili da tsayuwar dalili fa mithlu hadha la yu'dharu irin wannan ba a masa uzuri wa naqulu liman qala yanzu muna bada amsa muna cewa wanda yace innal qur'ana makhluqun cewa alqur'ani makhluqi ne au ibaratun ko kuma shi alqur'ani wato kamar tafinta yake yi ga zancan Allah au hikayatun an kalamillah ko hikaya ce daga zancan Allah manil ladhi abbara anillah to wane ne mai yin tafintan a madadin Allah in an ce kalmomin alqur'ani tafinta ne ga zancan Allah to waye mai tafintan man alladhi hakahu an la an ce hikaya ce da bayani daga zancan Allah to waye mai hikayar halillahu ajizun an ta'bir yanzu shi Allah ya gaza kenan ba zai iya bayani da kansa ba sai wani yayi mata tafinta ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabiran ubangiji ya daukaka gabarin abinda suke fada game da shi daukaka mai girma walizalika dan haka fa innahu yajibu alal muslim wajibi ne akan musulmi an ya atake da ya kudurce annal qur'ana kalamullah cewa fa alqur'ani zancan Allah ne allazi takallama bihi haqiqatan wanda Allah yayi zance da shi haqiqa li'anna Allah azza wa jalla yatakallam domin mu aqidan mu Allah yana magana bima sha'a da abinda yaga dama mata sha'a san da yaga dama kaifa sha'a yanda yaga dama wala yuqalu ba'a cewa anna kalamahu zancan Allah huwal ma'anal qa'imu bin nafsi ba'a cewa wata ma'ana ce wadda take tsaye da kanta wala yuqalu kaman yanda ba'a cewa inna kalamahu makhluqun zancan Allah abin halitta ne wala yuqalu kuma ba'a cewa annahu ibaratun shi zancan Allah kalmomi ne da suke yin tafinta ga zancan Allah au hikayatun an kalamillah ko hikaya ne game da zancan Allah wala yuqalu ba fa a cewa annahu takallama Allah yana magana ba'ada allam yakun mutakalliman bayan da baya magana kama ta qulul karramiya kaman yanda su karramiya wannan ita ce aqida su da Allah baya magana amma daga bisani yana magana wala yuqalu kuma ba a cewa annahu takallama bi kulli hadhihi al-umuri cewa Allah din yayi wato takallama yayi magana game da dukkan waɗannan al'amuran marratun wahida sau ɗaya tak ba a ce Allah sau ɗaya ta magana shikenan bai ƙara yi ba thumma lam ya'ud ba'da zalika mutakalliman sannan bai ƙara zama mai magana ba bayan haka wala yuqalu kaifa ba fa a cewa innahu innaha hurufun wa aswatun cewa zancan Allah nan wai harufan da sautukan khalaqaha Allah Allah ne ya halice su fil hawaya iska wa sami'aha an-nasu min al-hawa da haka mutane suka dinga jin su a iska ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira shi ma akwai masu wannan aqidar Allah ya daukaka gabarin wannan aqida daukaka mai girma bal huwa kalamullah al-qur'ani fa ba wani abu bane face zancan Allah azza wa jal allazi takallama bihi wanda yayi magana da shi wa sami'ahu minhu jibril jibril yaji daga gare shi wa ballagahu an-nabiyya ya isar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ballagahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ila ummati shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da shi ga al'ummarsa to wannan shine insha Allah dinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله.